I said I was sorry, would you forget the things I've done? I don't know why I even worry. I don't believe in anyone. In my sleep, I'm still running from the demons and the ghosts that in the night I hear coming. They're coming back for what I stole. 'Cause I am a killing man. I am a killing man. Now some believe in the devil, but who are they to know? Dare they give a face to evil when they're the ones loving the show? They don't know that I am a killing man. I am just another man. I'm doing what is said and told, just like you, my friend. We all sell our souls, so please don't take it hard when I come around for you. It's not personal, it's just what I do, 'cause I am a killing man. I am a killing man. Hey, hey. Killing man. Killing man. There will be a moment in time where I'll find the strength to take a stand, and I will look into my stone cold eyes, and I will kill the killing man. Yes, I will kill this killing man. La da 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 da